أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان يبو دجين جناوة سنتبتك الله سبحانه وتعالى الله ميكوا ميكومي واندتكي إيقان سلامة وصدقة دعوصة يسايد هذا ما أولنا يمتين لنا الخميس دارن جمعة واندتكي دارشن دبيت وطن Shawwal hijrah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makkah zuwa Madina 447. Wanda ya ce mata ga watan hudu wannan Afrilu miladiya ta 2026 domin ci gaba da karatun wani littafin Bulughul Maram na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Allah subhanahu wa ta'ala ya ji shi. Da dan ba mun ta ba wannan shine darasin mu na goma a cikin wannan littafi. Kafin mu shiga littafin kai tsaye, akwai wani littafi wanda ake kiran shi da suna Akhbarul Musallin, wato kusakurai, kuskure wanda suke na ma'abota sallah ko na masu sallah. Na ga yana da kyau mu ɗauko wannan littafi duk lokacin da zamu yi darasi na abin da ya shafi wannan littafi na Bulughul Maram. Mun dauki wannan kuskure guda mu tunatar da junan mu akan shi domin ya zamanto wato mun gyara. Wanda kuskure bayan ya kawo kusakure tun daga abin da ya shafi biyan bukata da abin da ya shafi alwala da abin da ya shafi dukkan wasu abubuwa na ibada da mutane suke aikatawa. To yau kuskuren da zamu fara akan shi shine kuskure na wajen lokacin da mutum ya je biyan bukatar shi, wato mutum ya je bayan gida ko bayan gari ko kuma mutum ya je ban daki. Akwai wani kuskure wanda mutane suke aikatawa shine rashin ambaton Allah lokacin da mutum zai shiga ban daki kuma da lokacin da zai fito. Da yawa mun mai da ban daki kawai kun zo shiga kake yi kawai kai zai, ba tare da kai ambaton Allah da ake yi kafin a shiga ban daki ba. Haka kuma wajen hutawa kawai hutawa kake. Ma da yawa zaka ga kuma ana samu cikin al'umma musulmi da siyama wanda suke karatu suke makaranta, zaka ga da makarantu ana karantar da mutane cewa idan an zo shiga magewaya, idan an zo shiga ban daki ga wani ambaton Allah da ake yi. Haka idan aka zo za a fita daga ban daki ga ambaton Allah da ake yi. To yana daga cikin kuskure da mutane suke aikata. Yana da kyau ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk lokacin da zai je ya biya wato bukatar shi yana karanta wannan addu'a da ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, ni ina roƙonka ka kare ni daga abin da ya shafi sharri na aljani na mijin shi da matan shi. Haka kuma ya tabbata manzala sallallahu alaihi wasallam yana sanar da mu cewa shamaki da yake kasancewa tsakankanin wato idan aljannu da al'aurar dan adam shine duk lokacin da mutum ya zo sai ya shiga ban daki ko kuma zai huta tufashi ya ce bismillah. Idan ka zo zaka shiga ban daki kai ambaci sunan Allah ka ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. To dalilin wannan ambaton Allah da kai, Allah zai kare ka daga idan aljannu. Aljannu ba za su kalli al'aurar ka ba. Ko kuma a cikin daji ne kake, zakka je ka biya buƙatar ka, zakka yi bawwali ko zakka yi wato bayan gari, lokacin da zakka huta kayan ka ka hudda su da sunan Allah mace bismillah Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne tabbatacce yake cewa sitiru ma baina a'yunil jinni wa awrati bani adam idza dakhala al-qada an yaqula bismillah aw kama qala shamaki abin da yake katange tsakankanin idan aljani ne kalla al-awraka da kuma wato abin da ya shafi kariya shine mutum ya ce bismillah yayin da zai huta kayan shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tada to sai idan zaka huto kuma an fadan Allah da ake yi shine gufranaka gufranaka kana neman gafara Allah subhanahu wa ta'ala ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kare ka daga abin da ya shafi wato dukkan ya kankani ma dukkan wato abin da ya shafi zunuban ka Allah subhanahu wa ta'ala ya tada idan ba manta ba mun tsaya hadisi na nawa hadisi na nawa ka tsaya malam jibril nusfa ta sha mun ba lamba nawa gare ka hadisin wane ne hadisin abi huraira ne idan ba manta wanda muka yi bayani game da abin da ya shafi bismillah mutum ya ambaci sunan Allah lokacin da zai yi arwana ina hadisin da muka tsaya shine hadisin abi huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi 49 ne gare na nan dizit ni ma yana yi bara ya sa dizit tayyib mallan ya kawo mana hadisi yake cewa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la wudu'a liman lam yadhkur isma allah alaihi akhrajahu ahmad wa abu daud wa ibn majah bi isnad dha'if wa lit-tirmidhi an sa'id bin zaid wa abi sa'id an-nahwa qala ahmad la yathbut fihi shay wato wannan hadisi da muka tsaya akan shi bayani ya gabata cewa hadisi aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa baba arwalla ga dukkan mutumin da bai ambaci ba an sunan Allah in zai yi arwalla shi muka ce wannan hadisi kamar yadda malamai suka ce hadisi ne wanda yake da rauni amma daga hanyoyi da aka gaggama wasu malamai suka ce hadisi ne wanda yake kyakkyawa amma zai zamanto yaushe ne mutum idan bai ambaci ba sunan Allah bai da arwalla mun yi bayani akan wannan yaushe ne malam Yusuf idan baka ambaci ba sunan Allah baka ce ba bismillah da zaka fara arwalla lokacin baka da arwalla yawa idan ka sani da gangan kana sane kana tuni da cewa in za a yi arwalla ana so a ambaci sunan Allah a ce bismillah kai kace a kawo baka yi ba to lokacin idan kai arwalla baka da arwalla to idan mutum kuma yana yazo ya fara arwalla ya manci yaya zai lokacin da ya tuna sai ya ce bismillah sai ya ci gaba da arwalla shi kenan wannan shi ba mun gani to idan mutum kuma ya gama arwalla kenan wannan kuma arwalla shi wato tayi babu wani matsala akan wannan kenan wannan duka yana daga cikin wato irin yanda sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta karantar da mu game da abin da ya shafi wato arwalla shine idan zaka fara arwalla ka ambaci sunan Allah ka ce bismillah Allah subhanahu wa ta'ala ya tada mu yau za mu ci gaba kenan akan hadisi na gaba bane yake cewa an Talha bin Musarrif an abihi an jaddihi qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ما يغسل بين المضمضة والاستنشاق أخرجه أبو داود وإسناد ضعيف وذونا حديثي رواية لك أبي طلحة لك طلحة بن مصرف لك بابنشي شيماكما لك كاكنش يجد شوى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم wato na ga ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yafsilu bainal madmadati wal istinshaqi manzon Allah yana rabe tsakankanin kuskuren baki da shakarwa yana rabewa kaka yana yin kurkure baki ya fara kurkure baki sai ya gama sai ya shakarwa to sai dai wannan hadisi ne wanda yake da'ifi hadisi ne wanda yake da rauni idan aka ce wannan hadisi ne wanda yake da'ifi ma'ana bai inganta ba a danganta shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma addinin musulunci bakka yin addini sai da magana wanda ta tabbatu
ta tabbata tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan magana da shi kake aiki ko aya ko fahimtar sahabbai ko kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya inganta kina wannan hadisi tunda bai inganta ba kenan mene ba za a yi aiki da shi ba saboda hadisai zan mu zo mu gani a gaba hadisan da suka kawo mana kurkurar baki yaya ake kurkurar baki shin za a kurkure baki daban a shaka ruwa daban ko kuma za a yi su a gami to hadisan da zan mu karanta a gaba za su kawo mana riwaya ta gaba shine an Ali radiyallahu anhu fi sifatil wudu'i thumma tamadmala sallallahu alayhi wa sallam wastansara talatan yumadmidu wa yanthiru min kaffihi alladhi ya'khudhu minhu al-ma akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i riwaya ta Ali yadda Allah da tabbata a gare shi yake cewa game da siffar arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kurkure baki ya shaka ruwa so yayaye yace yana kurkure wai yana shaka ruwan da hannun shi guda daya wato da ruwa guda da yake zuwa nan mu duba da kyau dan mu gani wani kaifiya wata siffa ta yanda zaka yi kurkuren baki da dauko ruwa guda da shakar ruwa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zubo ruwa a hannun shi yace a wannan zubo ruwa da ya kurkure baki ya shakar ruwa yana ne ya zuba a bakin shi kana sai kurkure baki ya zubar sannan kuma ya a hanci ai shakar ruwa ya yake mun gani a karatun mu na hadari yaya ake shakar ruwa zaka ja da numfashi ba dai wani da wasu zaka ga mutum ya zo yana shakar ruwa yana haka kaga wannan ai ba shakar ruwa bane kai ka taba hancinka to wannan idan ya ja ruwa ya kurkure baki ya zubar sai ya shaka ya tato wanda ya tsora kuma ya rage so uku yi da zubo ruwa guda an fahimta so uku shine nace a ba mu hankali da kyau zubo ruwa guda eh abu duba hadisi manzon Allah Ali yace summa tamadmad sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kurkure baki wasantara ya tato ruwa wani lokaci waje zaka ga an kawo ma istanshaka wasantara wani waje zaka ga an kawo ma istanshara shi kadai wani waje kuma kaga an kawo ma istanshaka wato idan aka ka istanshar aka ce shi fetowa to ai dai an shaka za a fito kenan ko ba a ce maka ba ya shaka ka san dai ya shaka amma inga to kuma wani lokacin da aka ce ma kuma ya shaka ai ka san kuma yayi ya lumino shi to shi yasa an ga lafazin wannan shine malamai suke cewa idan sun zo a game idan dai ya zo yana nihin duka idan kuma sun zo a game kowanne kenan sai a bashi mahallin shi sai ce yumadbidu wa yanthiru min kaffi alladhi ya'khudhu minhu alma duka wannan guda ukun dai yayi shi ne da wannan hannun da ya dauko ruwa kinan da ruwan da ya dauko daukowa guda da ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kurkure baki ya shaka ruwa daya ya kara na biyu ya kara na uku wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta kuma yayi shi ne ya zuba kenan ya rage ya kurkure baki ya zubar ya shaka ya shaki ya fatar kuma ya kara na biyu haka ya kara na abin da ya shaki kina wannan yana daga cikin siffa ta yadda mutum zai shaki ruwa idan ya zo yin arwala akwai siffa ta gaba ita ma yanzu ga tana malam ya kawo mana shine hadisi na Abdullah bin Zaid fi sifatul wudu yake cewa summa adkhala sallallahu alaihi wa sallam yadahu famadmada wastanshaka min kaffihi wahidatin yaf'al dhalika thalatha muttafaqun alayh to wannan kuma siffa ta uku wanda ita ma ta inganta shine manzo sallallahu alaihi wasallama da ya zubo ruwa a hannun shi sai ya kurkure baki ya shaka ruwa sai ya karo ya kurkure baki ya shaka ruwa sai ya karo ya kurkure baki ya shaka ruwa an fahimta me bambancin wannan siffa da waccan waccan gaba ɗaya da dauko ruwa guda wannan ma guda guda akai to ta farko ha
so guda da
ta farko hadisi yafsilu bainal madmadati wal istinshaq, wanda yana raba tsakankanin kurkuran baki da shakarwa, wanda hadisi bai inganta ba, shine ka zubo ruwa ka kurkure baki ka ida, ka kara ka kara ka ida baki so tukun ka yi hanci so uku, an fahimta? Wannan shine hadisin bai inganta ba. Kinan daga yau din ka zo zaka kurkure bakin ka ka shakarwa, kana iya ka zubo ruwa dauko ruwa guda ka kurkure ka zubar ka shaka a hanci kai ka kara ka kai so, ko kuma a'a ka dauko ka kurkure ka zubar ka shaka kai daya sai ka kara dauko ruwa ka kurkure baki ka shaka ruwa biyu, ka kara daukowa ka kurkure baki ka shaka ruwa kai nawa kai uku, kina wannan biyu na karshe sun tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma ta farko hadisi ne wanda yake mai rauni, hadisi ne wanda bai inganta ba ran nan tashi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun gani a karatunmu na ahadani yaya ake kurkure baki, yaya ake ko aman yaya ake kurkure baki ba sa ya sa a cikin kurkure, za a zuba ruwa ne a baki aini a kurkura a kurkura sai a zuba ke kai aswaki, shi sa manzala sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa laula an ashaqqa ala ummati la amartuhum bis siwaki ma kulli wudu'in, ko kuma inda kulli wudu'in au kama fa, to Allah subhanahu wa ta'ala ya tada mu da fata an bayyana. Sai hadisi na gaba ma da yake cewa an Anas radiyallahu anhu qala ra'aytu an-nabi ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulan wa bi qadamihi mithlu dhufrin لم يسبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك أخرجه أبو داود والنسائي. وانا حديثي رواية لك أنس أم مالك يرضى الله تبتها أبليش قال إيك جوا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وتمنزل الله صلى الله عليه وسلم يا قولمة وفي قدمه مثل ظفر لم يسبه الماء أدقى دقيش digi digi diga diddigi man san diddigi karshen madannan kawa shine diddigi, to a diddigen wannan nan mutumin nan da manzon Allah ya gani akwai gwalgwadan horci, girman horci, horci shine wannan horci, akwai wanda suke cewa wannan shine horci duka akan wannan mu a Hausa, wannan Hausa wajen wannan ake cewa horci, wasu wani duka yatsa suke ce ma warci, wannan ya tsawa da warci, to a jiddigin akwai daidai warci ruwa bai same shi, ka san mutum zai yi arwar lawatsara sai ka ga ko wani bangare na ruwa bai samu ba, surtu nan da karshe wajen jiddigi da wajen kagara za ka ga mutum bai wankewa da ita, surtu lokacin sanyi, to manzon Allah sai ya ga wani a haka mazalla da ya ganshi sai ya ce mishi irji fa ahsin wudu'a, koma ka kyautata arwallaka, ka koma ka kyautata arwallaka, wanda wannan yake nuna mana malamai sun yi sabani akan shin idan mutum ya zo ya irin wannan arwallai manzan Allah da ya ce mishi ya koma ya je ya sake arwallar, shin mazalla yana ne duka arwallar zai sake, ko kuma a daidai na inda zai zamanto ya bai samu barkon zai ta, sai su malamai suka ce a duka arwallar zai sake, amma dai malamai suka ce magana wadda ta dalilin shayi shine wannan daidai wajen da bai samu barwa shi zaka je ka samu ruwa ka shayi ka wanke shi daidai gwargwadon wannan wajen sai ka zo kai sallah, amma kuma idan ka zo kai sallah da wannan misali kai ne ka zo kai arwalla, da kai arwalla sai ka bar wani gurbi ana ce mishi lam'a bai samu barwa ko wani inda ko diddige ko kafa ko huska, zaka ga wani yazo yake huska ko bakin gaban da yake wanke shi kuma huska muka ce tun daga nan annan kasa kuma tun daga wajen matsirar gashi na al'ada har zuwa gemen ya kawban wani waje baka wanke ba, to nayi sallah kuma sai na zo daga baya na gani nace kai ni ashe nan ho bai samu barwa, to ya zan anan malamai suka ce zaka je ka wanke shi kuma ka je ka sake sallah, ka je ka gyara arwallaka, ka kyautata arwallaka, sannan kuma ka yi ka sake sallan nan, amma in baka yi sallah ne wannan da ka je ta ka kyauta da arwallanka sai da zaman to ka je kai sallarka sallarka da iko Allah ta yi wannan yake nuna mana hadarin barin wuri ba arwallanka saboda yana ma nuna cewa duk wanda ka bar wuri ba arwallanka ka sani wuri baka wanke shi ba da kyau ruwa bai taba shi ba kuma kana sani kai kai sallah baka da sallah ai sallah dole sai da arwallanka to kai arwallanka bata cika ba nan manzo Allah ya ce su koma su kyautata arwallansu ya koma ya kyautata arwallansu wata rana ana yaki tawaga ta yaki ta tafi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya jama'a jama'a ne group group ake wasu a can gaba wasu a gefe wasu a wannan ba duka ba ake zama misali mutum dubu ana tafiya tare a an dan yi majmu'a group 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 ana tafiya to group ta gaba sun tsaya suna jira manzon Allah ya zo a yi sallah da suka ga ya kusa zawwa sai kowa ya tashi ake gaugawa ake arwalla to ka san arwalla kuma aka zo ana yin gaugawa to ai dole sai an yi sai an bar wurare daga can manzon Allah yake daga muryar shi yana ce musu asbihul wudu'a asbihul wudu'a ku cika arwallan ku cika arwallan ko kuma a wata ruwaya wanda wannan kaulul asbihul wudu'a fada ce ta Abi Huraira manzo Allah yake daga murya yana ce musu wailul lil aqab minan nar manzo Allah yana cewa goni da hallaka ya tabbata ga digadigan da ba a wanke su a wajen arwala saboda a mafi yawa arwala inda kake samun matsala wajen wankewa ka wanke shi da kyau ko kuma ruwa bai taba shi ne diddigi ko nan karshe ko kuma wajen kaga nan ne mafi yawa to dole idan kai arwala ka yi kokari ka cika ta ka wanke komai kai zaman to yayi shi sa kuma anan abinda zaka fahimta duk wani abu wanda zai hana ruwa ya tafi fadaka dole ya zama to ka gusa shi anan kaga mata masu sa wannan a wannan saman wacce berni ne ko berni kaga shi ruwa bai ratsa shi kaga to kaga ne ba ta yi arwala ta ba ta yi ba sai ta hankali to je wa wasu su zo su sa kuma haka suke zuwa suna yin sallah to haka duk wani abu wanda zai hana ruwa ya shi sa aka ce in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yana karantar da arwalla yace idan ka zo halil baina da ashabi kaga nan yace ka tsitsiye ka tsitsiye ka wanke da kyau saboda su ake kai arwalla cika zan mu zo a hadisi mana zai kawo mana hadisi irin falala arwalla irin yadda take da rada to wannan yana daga cikin abin da zan mu dauka a cikin wannan hadisi ala kulli hal shine duk lokacin da kai arwalla kai matakar kokari ka cika wato abin da ya shafi arwallanka da kyau idan wani waje ya zamanto baka wanke shi ba aka tana ma cewa wane ga waje nan baka wanke ba sai ka je ka wanke wajen ka zo kai sallata idan kuma har kai sallar ne ka fito daga masallaci ka da gida aka ce ma wane yau kai arwallan ka ko kana ganin ashe ruwa bai taba ba to sai ka sake arwalla kuma kai kai sake sallah sai ka sake sallah idan kuma baka sani ba har yazo ya wuce har wata sallah ta zo kai arwalla kina wannan dama wanki subhanahu wa ta'ala ya dauke ma al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuskure da mantuwa da kuma abinda aka tilasta su Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu sai hadisi na gaba mana yake cewa wa an qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yatawaddahu bimuddi wa yaghtasilu bisa'in ila khamsati amdadi muttafaqun alayhi wannan hadisi shi ma riwaya ce daga Anas bin Malik da Allah ta tabbata a gare shi yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai ma aikin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yatawaddahu yana yin arwalla bimuddi da mudu guda an san mudu wa yaghtasilu bisa'in yana yin wanka kuma da sa'i guda an san sa'i yace ila khamsati amdadin zuwa kuma mudu biyar muttafaqun alayhi hadisin nan yana cikin sahih bukhari bukhari da muslim suka rawaito shi wannan hadisi zai karantar da mu gurgurdan da ruwan da zakai arwalla ne shi kaga muslim shi komi ne ya nuna maka kada ka wuce gona da gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wanda shine abun koyi a kullun to idan zai yi arwalla yana yi ne da mudu guda mutu guda ai mun san mutu wanda ake hudda zakatul fitr zakakko ne wanda ake hudda karshen ramadan arwallar shi da mutu guda shi kuma mutu wanka kuma yana yi da sa'i guda sa'i malamai suka ce litr uku ne shi kuma sa'i mutu hudu ne mutu guda hudu shi yake yin sa'i guda sa'i guda kuma turwa litr to yanzu shi mutu kenan kwan biyan litr ko bai kai ba litr za ci ha kwan biyan ne litr guda ya gara kwan biyan si akwai ali akwai santimeter yana ne da sa'in litr
e
gar san santimeter a san ko mil san ba mil ba ba mil to san santimeter 300 santilitr
kace
sai guda mu ai 300 santilitr kenan to 300 santilitr divisé par 3 ah
divisé par 4
yawa divisé par 4
kenan mu guda da kai 1 litre
da kai 1 litre ba kenan a peu près comme dip da kai ba dini a da kai ba dini da kai ba dini ai 3 litre ne za a raba gida ko mu
demi
da kar
amma
demi da kar yawa demi da kar ya kai demi da kar to demi liter da kar kenan kamar 60 centiliter to 60 centiliter manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake arwala da shi yake arwala da shi wannan mun kombin centiliter
to wannan kuma
0 bai gida centiliter kenan santan santilitar santan santilitar demi litar to anan ka kankara kadan ruwan da manzan Allah ya kyara wannan da shi fiya wata second bin din santilitar kenan kamar da fiya wata kamar da fiya wata kamar gulgulan fiya wata
yace santan santilitar
shi santan ne
suke
a to masu kamfanin fiya wata santan ne to fiya wata da kadan to yana yi
wannan eka rubo na eka
wannan ka
wannan ka
na eka
yasan
0 0 0 0
a don sai da
yin
kenan gurgurdan ruwan da manzon Allah yake yin arwala to kai tunani turwa litre yake yin wanka da shi kai yanzu kai ne ka kunna shaya ai sai an ce wai ka huto daga sai raba na to wannan yake nuna maka ashe ya kamata mu ringa koyi da ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun daga gulgulan ruwan da yake yin arwala kuma ga gulgulan ruwan da yake yin wanka wata rana aka ce mu manzo sallallahu alaihi wasallam mutum ne yake bakin teku in zai yi arwala ya yaje yace dauki gulgulan wanda zai wadatar da shi yaro bakin teku gashi nan ruwan ayi illa masha Allah amma nan ma ba a so kai almubazzaranci shi musulunci ya hana almubazzaranci a dukkan koyi kada ka ce abun wannan mallaka ta ci ka ringa tozar da shi ka ringa zubar da shi a musulunci gulgulan bukatar kai ke so ka dauka kai abin da ya rage da Allah wani yaje zo ya bukata ko ka taimaka mishi da wannan kin wannan shine gulgulan ruwan da ya kamata yake yi ma mutum arwalla to Musa hannun mun yanzu buta ta arwalla mafi yawa daga 3 liter ne abin da ya sa akwai karama ta 1 liter ina ji ko akwai karama ta 1 liter buta ta arwalla wai buta ta arwalla akwai ta 1 liter akwai 3 liter akwai 5 liter to wani ya dauki 5 liter duka ya zube ta ka gani ai arwalla kai almubazzaranci wanda yake da yawa Allah subhanahu wataala ya da tadabbur to wannan hadisi dai ya nuna mana abin da ya dace wajen arwalla shi kuma wajen wanka shi ne gina kamar turwa litr zuwa turwa litr ya yi to sai hadisi na gaba ma da yake cewa an Umar radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma minkum min ahadin yatawajjahu fa yusbihu alwudu'a thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه
a wata ruwaya ya zo tamaniya na malam mai katawa ya ce wa tirmidhi akhrajahu muslim wa tirmidhi wa zada allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin wato wannan hadisi ruwaya ce daga umar dan khattab ya da Allah ta tabbata a gare shi wato amirul mu'minin khalifa na biyu daga cikin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina daga cikin wanda aka musu shaida cewa tun a nan duniya cewa dan aljanna ne da ka ga manzon Allah ka ga Abubakar sai ka gani wannan din kuma na ukun suwaye shine Umar dan Khattab yadda Allah ta tabbata a gare shi tun a jahiliyya gurzo ne kafin musulunci gurzo ne musulunci ma da yazo gurzo ne lokacin a Makka ana koye mutane suna koye addininsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan suna koya a hankali ana kira manzo Allah wani lokaci addu'a Allah ya taimaki musulunci da ɗaya daga cikin umaran guda biyu wasu ɗaya musulunta kawai sai Umar dan Khattab ya musu da yazo ya bubbuga kofa gidan manzo da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke kuma tun musulmi suna tsoro lokacin ɗan kaɗan ne suna cikin gida aka zo kowa aka ce waye ya ce Umar Umar kowa da irin koma ba manzo Allah kuma da ke ya san addu'a ya zo ya buɗe mishi kowa ya janyo shi ya shaƙe shi ya girgiza shi ya ce har yaushe ya Umar har yaushe ce ya Rasulallah na zo ne musulunta ya musulunta da za a yi hijira kowa in zai yi hijira daga Makka zuwa Madina mafi yawa zaka ga mutane suna boyewa wani hidin dare kowa ya wani ci ya fita in zai wuta misali yanzu a ce za a dai kwannici a ce kwannice Madina to sai kama hanyar talabi ya yi can da kewayo kai hatta su manzo Allah da su yi hijira su sai da suka fita suka sauya hanya suka yi bar ma hanyar Madina ba Madina ba suka kewaya suka je can saboda an yi shela an ce dukkan wanda ya kawo kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a ba shi rakumi ɗaya sai da suka sauya Umar shi da ya tashi zai dai zawa yake din Ka'aba saboda nan ne majalisa kowa yake zawa yace to ku saurara to ku saurara na ji an ce duk wanda zai yi hijira yana da bala ɗaya yana kaza yana to wani Muhammad na musulunta dama na gani ce kuma zai yi hijira in tahi Madina duk wanda yake so mahaifiyarshi ta haihu wani ya iske mu gamu da shi to kaji mazaji addini jarumai haka ake son addinin musulunci a same ka jarumi musulunci musulmi ba kaskantacce bane musulmi musulunci ya daraja shi girma gare ka da izza ta wanda ya shafi addini in dai akan addini to yana daga cikin wannan yin Umar ya yi hijira sosai kuma ya dace shi ya zamanto cewa khalifa ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa qala shine rawaito mana wannan hadisi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma minkum min ahadin yatawadda babu ɗaya daga cikin al'ummar musulmi al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai zo yayi alwala saboda kai sharadi yace fa yusbihu alwudu'a sannan mutum ya cika alwallar shi ka yi ta da kyau ka wanke ko ina sun ba ya kulu sannan ba cin ka zama alwallar ka ce ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu abin da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai Allah wa ashhadu la sharika wahdahu la sharika lahu shi kadai babu bashi da abokin tarayya babu wani wanda zaka ga Allah da shi a bauta yace wa ashhadu kana shaidawa anna muhammadar rasulullahi wa rasuluhu lalle cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma manzon Allah ne kana wadin wannan manzon Allah yace illa futihat lahu abwabul jannati zamani bace sai an bude ma kogoyin sama gabaki ɗayan su guda gabas wata ruwaya ya ce ya tafi min ayi hasha zai shiga daga wadda yake su daga wadda kake su a wata ruwaya ta Tirmidhi wa zada yake cewa Tirmidhi ya kara yace wa Allahumma ban cika ga wannan ka kara wannan anta ka ce Allahumma ya ubangiji ij'alni min at-tawwabin ka sanya ni daga cikin masu yawan tuba zuwa gare ka masu yawan komawa ga Allah
cewa ja'alni minal mutafaddirin, ka sanya daga cikin tsarkakakku masu tsarkaka daga dukkan wani dattin abin da ya shafi dattin ne ma'hisi da ma'anawi na abin da ya shafi zanubai. Wannan hadisi ne wanda Imam Muslim ya rawaito shi. Manzon sallallahu alaihi wasallam yace babu ɗaya daga cikin musulmi wanda zai yi arwalla sannan yayi arwallan nan ya kyautata ta, kaga sai da ka baka sharadi ba kowace arwalla ba. Shi musulunci in ya kawo ma gara basa, akwai sharadin da yake dora ma sai ka kula da su. Kaga yanzu aka ce babu wanda zai zo yi arwalla, wani zai zo yi arwalla fata fata bai wanke ba da kyau, ya da Allah ma sallar yayi da lama. Kina ka gani wannan hadisi yayi bai cikin shi ko yana ci, bai ci saboda bai cika wa sharadi. Aka ce kai arwalla, babu ɗaya daga cikin musulmin da zai yi arwalla ya cika arwallan shi ya kyautata ta, sannan in ya gama ya gayi wannan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ka faɗi wannan manzon sallallahu alaihi wasallam ce face sai an bude ma kohohin sama guda takwas ka shiga daga wanda kake so. Manzon sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hadisi cewa sama tana da kohohi guda takwas, daga cikin kohohinta akwai wata kowa da ake ce mata ar-rayyan, lokacin da muka yi karatun azumi mun yi bayani akan ta, la yadkhuluha illa as-sa'im, babu wanda suke shiga wannan kofa sai wanda suke masu azumi. To kai saboda wannan arwalla da kake yi wannan addai hatta masu azumi ayi ne an buɗe maka, amma da mene da sharadi shine sai ka cika arwalla. To cikawa ce ka iya ko baka iya ba, shine magana dole sai ka zama. Akwai wata wani hadisi manzon sallallahu alaihi wasallam yake gai mana game da cika arwalla, shi ma yace babu ɗaya daga cikin musulmi wanda zai zo ya tashi ya cika yayi arwalla ya kyautata ta, amma nan sai aka ce ban cin in ka gama ta ka ga mota da sallah raka'a guda biyu, a wannan raka'a guda biyun ka fuskanci Ubangiji subhanahu wata'ala da zuciyarka da fuskarka, bakai ba wasu-wasi a ciki, bakai ba hadisin nafs wato hirar zuci, asan hirar zuci tunani ka san wanda ga ya kabarta sallah to shi ya fita daga masallaci, in ka gani ya dawo masallaci sai liman ya ce assalamu alaikum. Da yawa wani za a yi sallah ga shi yana ba liman subhanallah ya ce anya ku ba a rage ba, shi kuma bai nan ma a masallaci. To wannan sallar ita aka ce sai ka yi bakai ba hadisin nafs ba kai ba wasi-wasi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yi wannan illa wajabat lahu aljanna, ba ce aljanna ta cancanta gare shi, amma ka ga mai an zabi ne sharadi ka kyauta da arwalla, kuma sallar in zaka yi ta ka zaman to kai ta akan wato babu wasi-wasi a ciki. Yana daga cikin wannan malam ya kawo wannan hadisi dan ya nuna mana fadala arwalla. Sai Imam Tirmidhi ya kawo wata riwaya ya zana ya kare ya kanta yake cewa bancin wannan ka ce Allahumma ja'alni min at-tawwabi, ya Ubangiji ka sanya ni daga cikin masu yawan tuba zuwa gare ka, masu yawan komawa ga Allah, masu yawan istighfari. Ka san ka samu kanka ma kana ambaton Allah, zabi ne daga Allah, zabi ne daga Allah. Wani zaka ga yana so amma ya kasa samu, amma kai ka samu kan kawai duk lokaci ba rana ba ka faɗuwa sai ka ambaci Allah, wallahi ka gode ma Allah. Umar yake cewa shi wai ba yana fatan ya zamanto wai Allah ya shi an karba mashi ba, ba shi wai yake damun shi, a'a shi abin da yake so a bashi shine a bashi ya ringa yin addu'a, ka ringa yin addu'a wannan karbawa wannan ban da faɗuwa ƙasa. Allah sallallahu alaihi wasallam ya wadi mana cikin hadisi hadisul qudsi, Ubangiji subhanahu wataala yana yin kunyan bawa ya daga hannu ya ce ya Ubangiji Allah ya maido ma hannun ka zuwa, Allah ya ce yana yin kunya. To imagine kai da Allah ya baka kake ambaton Allah, to nan kaga addu'a wannan duk lokacin da kai a wannan farke da ka ce ya Allah ka sa ni daga cikin masu yawan tuba zuwa gare ka, tuba zuwa ga Allah da kai ne kika koma ga Allah, tuba zuwa ga Allah kana zanna ka dinga istighfari. Yace waje an yi minal mutaqahirin, ka sanya ni daga cikin wato tsarkakaka wanda suke tsarkaka daga dukkan wani wato abin da ya shafi datti na zunubi na wato duk wanda ayyukan da muka kasance muna aikatawa a lai. Idan wannan hadisi malam da ya kawo shi yana nuna mana wato mustahabbancin mutum ya zamanto yayi wannan addu'a. Akwai ƙarin wani lafazi ya zo hadisin Abi Sa'id al-Khudri yadda Allah tabbata a gare shi ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan mutumin da ya harwallahi kyautata harwallashi sannan bayan ya gama harwallai yayi bincin ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin ya kana da subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka manzo Allah ya ce dukkan wanda ya kara da wannan za a zo a dauko wata takarda a rubuta wannan amma takardar kashi a rikita ba za a bude wannan takardar ba sai a gobe kiyama sai a hilin kiyama ga wannan falala ta abin da ya shafi karanta wannan arwalla yana daga cikin falala arwalla Bilal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Bilal wai da menene naji ka riga ni shiga aljanna ba yana ne in ya riga manzon Allah shiga aljanna ba saboda manzon Allah shine wanda za a bude ma shi zai zo ya kwankwara a ce waye ya ce shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce kai ne aka umurta a bude ma shi zai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bayyana shi ta kun shine a cikin aljanna kusa da shi yace da menene Bilal ya zamanto kana yin wannan yace ya rasulullah yace ni yana daga cikin dabi'a shi yace na farko duk lokacin da yake kiran sallah sai yayi mi sai ya raka'a guda biyu duk lokacin da yake kiran sallah sai ya raka'a guda biyu mahallin shayir kuma shine duk lokacin da yace arwallashi ta kare sai ya sake arwalla kuma idan ya sake arwallan yace ya dora ma kanshi Allah ya gani Allah yana da haƙƙi akan shi yayi raka'a guda biyu ita ce ake cewa sunnatul wudu duk lokacin da ya arwallar shi daga takare shi kuna zauna ba nan kuna yi buga fiya ba arwallar da takare misali sai ka tashi ka je ka yi arwalla kuma in kai kuma sai ka yi na bila raka guda to shi Bilal haka yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da wannan to ka duba ka gani ma arwalla wannan yake nuna ma falala da irin abin da ya shaya arwalla a farko mun gani inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaima a ranar kiyama yaya al'umma za mu kasance yace al'ummar shi za su kasance wurran muhajjalin min atharil wudu masu hasken gurabun arwalla suna haske suna haske kina wannan duka yana nuna abin da ya shafi falala arwalla sannan akwai karin magarwa da ake rawaitawa waj'alni in ka ce Allah waj'alni min at-tawabin waj'alni min at-mutatahhirin ce waj'alni min ibadika salihin to wannan ba ta inganta ba wannan ba ta inganta ba daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai masu kara ma waj'alni min alladhina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun shi ma wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akwai wani abu wanda muke yi da yawa zaka ga ne zaka mutum in zai yi wannan ada sai ya daga kaisa ko kuma ya daga hannu duka wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mutum ya daga hannu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wannan duka bai inganta ba kuma manzon Allah ta yi dukkan wanda ya yi da arwalla ya yi arwalla shi yake mutum ka arwalla shi idan kana kace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yake ce Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin sai ka kara da subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk in kai wannan abu na farko da zaka samu za a bude ma kohin mine ko bayin sama za a ce ka zabi wato ka shiga daga kohon da kohin aljanna kuwa illa futihat abwaabu aljannati thamaniya sai an bude ma kohin sai wato aljanna gabaki daya abu na biyu shine zaka roki Allah ka gani ne sa ka daga cikin masu tuba masu komawa ga Allah a koda yaushe kuma da wanda suke tsarkaka ku daga zanuban su kika ka roki Allah abu na uku shine za a rubuta wannan abin da kai a yi kashi a takarda a rike da ba a bude ta sai gobe alkiyama a farfaje kiyama za a bude ta kaga wannan alkhairin da zaka samu kadai a yi ne a arwalla to ina ga man shiga sabo wona arwallaji kace wannan kafan ne ga ninka gani san to abubuwan arwalla suna da yawa Allah subhanahu wataala ya dada da mu ina wannan hadisi ne malam ya kawo shi dan ya nuna mana irin fadala da abin da ya shafi arwala da kuma adda-adda ake yi idan an gama arwala. Sai zai nan muka zo kuma karshen wato wannan babi da malam ya kawo mana babi na arwala. To sai malam zai kawo mana sabon babi shine babul mashi ala al-khuffaini. Baban da zai mana bayani da kwai sauran lokaci game da abin da ya shafi shafa akan kufi. Idan aka ce kufi, menene kufi? Kufi wani society ne na fara wanda mutanen da suke aiki da shi. Ma mafi yawa yanzu ma akwai shi ko? Yanzu ma ana samu akramaka Allah. Ana samu mutane ana yi, lafiya ma irin kasashen Larabawa yanzu zaka gani, tunda duniya ta zo suna kawwara abu ana abubuwa suna ci gaba. To da zaka ga mutanen da wani bai da takai. Takalmin da kake sa kake da kala-kala guda uku a gida ko hudu. Wannan na huta ne waje kaza, wannan in za a waje kaza, wannan na ruba da capacity ne nan na kaza. To su mutanen da takalmin ba musu da. Sai wannan kofi, kofin ma kuma ya ciccire wasu. Ka gani sun yi shawara suka kawo mana addinin. To shawa akan shi. Musulunci ya ba da dama zaka iya shawa akan wannan kofi. To amma sai ya dora maka wasu dokoki da wasu sharuɗa. Shi kuma rangwame ne kuma musulunci ya kama. Shi kuma duk lokacin da aka kawo rangwame a musulunci ana so mutum ya karba. Allah subhanahu wataala idan ya ma mutane kyauta ta rukhsa ta rangwamen wani abu, yana so ka ɗauki wannan rangwamen da ya maka. Ba wai ka ce a abin da ya kamata kai ka cika yadda yake. In an kawo rangwame, misali mu ce ƙasar, kai ne kake bulago. Shara musulunci an baka dama ka yi kasar, kanka ce a nihi na cika sallah. Don in ka duba wasu malamai a fatawa, wasu malamai suke ganin in ka cika sallah ma sallah ba zai ba, saboda ai abu lalata ka yi kasar. In ka duba hadisin Aisha kaza da ta tabbata gare ta ce da sallah da ake yi raka'a guda bibiyi, to sai aka tabbatar da bibiyin abu lalata, amma a cikin gari sai ka cika. Kenan kaga asali ta bulaguro nawa ce? Biyu ce ko ba biyu? To kai ka zo ka yi hudu. Asuba da kana sallaka ta yi ko ba ta yi? To dan kanka ba kanka wahala. In Allah ya ba da rangwamen abu kaza, dan akwai wanda kuma zai ce bai dauko niyya ya fasar ba. Wai shi ya dauko niyya daga gari tuwan wai zai yi wannan. Kana bulaguro, kana barci aka yi bulaguro da kai, in ka falka kasar ta kama kai a lokacin ka sami yanka. Ala kulli hal da in Ubangiji subhanahu wataala ya yi ruhsa, mutum ana so ya zo da wannan ruhsa. Hadisi na farko a baban da lokaci ya gabata shi ne hadisi na Mughira ɗan Shu'ba ya kawo daga kafa a gare shi, yake cewa wata rana mun kasance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tawadda, sai manzon Allah ya yi arwala, ya ce fa hawaitu li anzi khuffaihi, sai na yi yunkuri don in cire mishi khuffin shi. Faƙala sai maza ta ya ce da kuma bar wannan kofin na wuka da kawuta mu, ya ce fa inni a da hantu kuma ba a firata yi, saboda ni na sa su ne lokacin suna cikin sarki, ina cikin sarki ba masa halai kuma, sai maza Allah ya yi shafa a kan. Hadisin da suka zo a kan bayani kan kofi sama da sahabi saba'in, kawai ɗaya daga cikin magabata ya ce ya sama da sahabi saba'in suka ba shi labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa a kan kofi. Nan ta ga abu ne wanda ya tabbata, amma sharadin shi shine sai kana da cikakkiyar alwala don ka sa shi. Bayani zai zo insha Allah da darasin gaba, insha Allah da fata abin ka bari daidai an gaba mu lada muskuri, kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana insha Allah shi daga cikin zakatarmu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you. alaikum salam wannan tikani ya Muhammad a faran menene